A yayin wani karamin gumurzu da aka yi tsakanin jami'an tsaro haɗin gwiwa da al'ummomin ƙauyuka Adabka da mallamawa da wasu makautansu na ƙaramar hukumar mulkin Boko Haram ta jihar Zamfara, an samu nasarar ƙwato wasu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su, an kuma samu mutuwar mutane daga kowane ɓangare. Biki bayar ɗin da aka yi ya biyo bayan tare hanya tsakanin Adabka zuwa mallamawa da 'yan bindiga suka yi har suka yi garkuwa da wasu matafiya, lamarin da ya harzuƙa jami'an tsaro da askarawa haɗin gwiwa da 'yan sakai suka yi artabu da 'yan bindigar, kamar yadda wani daga cikin wayanda suka yi faɗan da 'yan bindigar ya bayyana.
To abinda faru da mu ke sun zo dai nan wajen mu inda sahi da suka zo nan Hausa ga garin mu muku sai muka tarbe su yamma, sai muka tarbe su nan Bauchi garin, ko da muka je nan wani kawai wanda aka ce mai Buso sun rige mu nan wurin sun so kwanta mana sai mun kai har zalibir suwa sun kashe mana mutum ɗaya, suka halbar mana wani yaro daya shi ma Allah ya musu ta yau, sannan tun nan ne nan harkar shigowa sun kashe mana mutum biyu, sun ka ɗaukar mana mutane da mata mace biyu da yarinya da wasu dai maza wanda suka yi sun da suwa, sun ka kashe mana mutum hudu, sannan sauran ana can gare su sauran mutane.
Shi ma wani ɗaya daga cikin wayanda suka kubuto daga hannun 'yan bindigar a yayin fafatawar ya bayyana yadda lamarin ya wakana a gaban irin shi.
Ni muna kokwanci ne a kan sun kokwanta da mu sun ce mu kokwanta a ka samu ha kokwanta, ko da aka wannan musaya wata muna kokwanci, ni lokacin da muna kokwanci din ne suna ta musaya wata suna da gaba suka kuma mutu inda kuke kokwanci, to sai an ga ta yake wurin mu sun dai ni ta gare mu sai mu fara muka jawo jikin mu ga Allah ya kaddara muka yi musa da Yesu muka kace muka tsaya kai.
Dan majalisar tarayya mai wakiltar mazabin Boko Haram da Gumi a majalisar wakilai tarayya injiniya Suleiman Abubakar Mahamud Gumi ya ce suna kan daukar matakai don karawa jami'an tsaron kayan aiki a yankin da zimmar ganin an samu dawar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a yankin.
Wato abin ya faru da gaske, barayin da suka kai farmaki suka dauki mutane daga yankin suka kwashe su suka yi kama hanyar daji da su, to su jami'an tsaron da ke wurin da 'yan sa kai da kuma askarawan Zamfara suka kokarin zuwa su ceto mutanen nan, sun riga sun gargada mutanen sai su suka yi kwantan bauna a hanya, ko da jami'an tsaron nan suka zo sai suka kai artabu tsakanin su, to wannan artabun su sun yi kokari matuka don sun rike a iyaka an kashe babban ɗaya da ɗan sa kai ɗaya, sannan su ma gefen su barayin an samu an kakkashe wasu. Wannan shi ne ya faru, jami'an tsaron mu sun yi kokari kwarai da gaske.
Suna korafin rashin isassun kayan aiki musamman motar nan mai sulke. Me kuke yi a matsayinku na 'yan majalisa ta tarayya domin ganin an share musu wannan hawaye?
Eh to, magana gaskiya in an samu wannan mota ko da ɗaya ce aka samu aka aje a wannan yankin Adabka, to ina kyautatan cewa za a ƙara samun tsaro domin zai ba su mafaɗin da aka aje a wurin ƙarfin biwa zagayawa su ƙoƙarin kawo tsaro a wannan yankin. Muna da su a yankin Gumi amma duk da haka ba su isa ba. Majalisa ta dawo insha Allah zan sake kai wannan hoton gani in Allah ya nufa a ƙara samu mana tsarin wayannan motocin.
Tuni dai gwamnatin jihar Zamfara a tabbakin mai baiwa gwamnan jihar shawara akan kafafen yaɗa labarai Mustapha Jafar Kaura ta baiwa al'ummar jihar damar kare kawunansu a duk lokacin da 'yan bindigar suka kai masu hari. Abdulrazzaq Bello Kaura, sashen Hausa na Murya Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.